Sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Assalamu alaikum gaisuwa ga dukkan ma'aikatan gidan rediyo. Dan Allah an sa mini wannan tambayar. Mecece kungiyar NATO kuma waɗanne ƙasashe ne membobinta? Mai tambaya, Malam Ango, malamin makaranta Yawudi. To idan mai tambaya da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Taraba da Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Kwabikwai, malami a kwalejin koyar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya, wanda ya ce:
To assalamu alaikum Malam Ango, malamin makaranta Yawuri, ga tambayar ka nan an karanta. Inda kake son sani mecece kungiyar NATO kuma waɗanne ƙasashe ne membobinta? To ni da zan amsa ma wannan tambaya, sunana Dr. Adamu Malam Babikoi, ka biyo mu ka ji amsar tambayar ka.
Yawa, to madalla doctor. To doctor, ita wannan kungiya na NATO menene ma makasurin da ya sanya aka kirkiri wannan kungiya ta NATO din karan kanta?
Da farko dai ina so ka sani cewa ita wannan kungiyar NATO kungiya ce wacce aka kirkire ta don tsaro, wacce kuma take da haɗakar sojojin ƙasashen yankin arewacin Atlantika.
To madalla, to doctor, kamar ƙasashe nawa ne suka haɗu suka tashi wannan kungiya na NATO? Misali, ƙasashen sun kai nawa akalla wanda aka fara gudanar da wannan kungiya ta NATO da su?
Da farko dai ƙasashe 10 ne suka haɗu suka kirkiri wannan kungiya a 1946, shekaru 75 kenan da suka wuce. Daga baya Amurka da Canada sun shiga wato ita wannan kungiya ta NATO.
Da kyau. To doctor, kowace kungiya idan aka tashi kirkirarta, ana kirkirarta ne da wata manufa, walau manufar da take kwanci ci gaba a don dakile wasu matsaloli ko kuma a don kare kai daga wasu fitintunu. To ita kungiyar NATO menene dalilin da ya sanya ma aka asasa ta, aka kirkire ta har ta kai ga matakin da ta kai yanzu?
Wato manufar da aka kafa ita wannan kungiya ba ta wuce ta kalubalantar duk wani yunkurin mamaya wacce za a iya samu daga ƙasar Rasha, wato Soviet Union wancan lokacin. Don haka sai zamana an kafa wannan kungiya ne saboda dakile yiwuwar mamaya da ita wannan ƙasa za ta iya yi, da kuma ba da kariya ga membobinta, da kuma kai farmakin ko ta kwana na soji in aka takali kowace mamba daga cikin membobin nan nata. To ƙasashen su ne guda 12 waɗanda suka girgiri wannan ita kungiyar NATO, wacce za mu iya cewa aka ƙaddamar da ita a ranar 4 ga Afrilun 1946.
Haka ne. To doctor, a taƙaice waɗannan ƙasashe kamar wacce ƙasa da wacce ƙasa ce suke cikin waɗannan ƙasashe da suka kai 12? Misali,
waɗannan ƙasashe sun haɗa da Faransa da Italiya da Burtaniya da Norway da Belgium da Denmark da Netherlands da Portugal da Iceland da Luxembourg da Amurka da Canada.
To yanzu doctor, bayan irin waɗannan gwagwarmaya da aka sha, misali kungiyar NATO ta kafu, shin su waɗannan ƙasashe da suka haɗu suka tashi kungiyar NATO sun yi fafutukar ganin sun sake ainihin wato za mu ɗauka ɗabbaka ta koko ƙara faɗaɗa ta? Misali,
to bayan kafa ita wannan kungiya kuma an yi ta samun faɗaɗa ita wannan kungiya ta NATO kusan har sau tara. Daga nan aka samu wajen ƙasashe har wajen 19 suka shige cikin ita NATO.
To yanzu doctor, kamar a wace shekara aka yi ta kokarin fadada wannan kungiya?
Wato an fadada ita wannan kungiya a 1952, an sake kuma fadada ta a 1955, an sake kuma samun ƙarin mamba a 1982 da 1999 da shekara ta 2004, an sake kuma samun ƙari a shekara ta 2009, aka samu kuma ƙarin mamba a shekara ta 2017 da kuma shekara ta 2020 wanda a bara shekara ta 2023 aka haifar da yar autar wannan kungiya wato ita ce Finland. To wani abun da ya kamata kuma ka sani shine ita wannan kungiya a yau tana da membobi har wajen 31. To ba abun mamaki bane ka so sanin shin ita wannan kungiya kam kowa da kowa dake cikin wannan kungiya yana bada taimakon sa daidai wa daida ne. To abinda dai bincike na ya tabbatar mini ya gano mini shine samun kudaden gudanar da aikace-aikacen ita wannan kungiya Amurka ce kusan ake iya cewa take bada kashi 70 na kudaden da ake kashewa wannan kungiya. Wannan watakila yasa kila ka samu labari a can wasu lokuta ana dan cece-kuce a tsakanin mambobin wannan kungiyar saboda ganin da ake yi kamar ita Amurka tana katsa London tana abinda ta ga dama tana nuna fankama da daukar matsaya wasu lokuta ma ba tare da tashawarci na sauran mambobin wannan kungiya ba.
Menene yasa ita kasar Amerika take nuna irin waɗannan ababe da ka zayyana akan wannan kungiya ta NATO, duba da cewa a can baya ka faɗi cewa ita tafi bada kaso mafi tsoka cikin kudaden gudanar da wannan kungiya ta NATO, ko nan dalili ne yasa ya take nuna fifiko da kuma ƙarfin iko akan wannan kungiya?
Watakila saboda makudan kudaden da take bayarwa, in ko ita za ta bada kusan kashi 70 na kudaden da ake gudanar da aikace-aikacen wannan kungiya, ai kuwa kaga shi wanda za a ce ya biya wanzami shi yake da ikon cewa ga inda za a ajiye sanko. To a shekara ta 2014 mambobin NATO sun amince akan cewa yana da kyau fa a ƙara samar da kudaden nan da kashi 2 wannan shi za a yi ta aiwatarwa har zuwa shekarar da muke ciki wato shekara ta 2024 wato an dauki matsayin shekara 10 kenan da aka rubanya kudaden da ake bayarwa saboda aiwatar da aikace-aikacen wannan kungiya.
To dakta, a kwanakin baya an yi tabbatu dangane da wannan rikici da aka dade ana ta taburza tsakanin Ukraine da kuma Russia, inda har ma wasu ke ta ikirarin cewa ya kamata kungiyar NATO ita ma ta ce ta shigo cikin waɗannan ainihin wato bayanai da ake ta yi dangane da rikicin Russia da Ukraine, domin akwai malukan da aka ce ita kungiyar NATO har ma ta tura wa ƙasar Ukraine goron gayyata na shigowa cikin ta. Me zaka ce dangane da wannan batu shi kuma?
To gaskiya dai ita wannan kungiya ta NATO watakila wasu mu sun ji irin gwagwarmayar da ke faruwa tsakanin ita kasar Ukraine da Russia, saboda kuma ita Ukraine tana makwabciya ce ga kasar Russia, sannan kuma kasar Russia ta lura da cewa kamar ita kungiyar NATO ta bama ita kasar Ukraine goron gayyata na shiga ita kungiyar. To kaga nan kenan an zo dab da makwabciyarta wadda kuma dama tana sani da cewa asalin manufar kafa wannan kungiya ta NATO bai wuce kawai watakila yi mata tarnaki bane, to wanda kuma ya kawo cece kuce har da yaƙe-yaƙe wanda har yau ba gama shi ba.
To Allah so. To dakta, ita wannan kungiya ta NATO wace irin kalubale ne take fama da shi a cikin kalubalen da suke addaban kungiyoyi, musamman irin waɗannan manya-manyan kungiyoyi da take da membobin kasashe a ƙalla 32. Wace irin kalubale take fama da shi misali?
To kungiyar tana fama gaskiya da kalubale da dama, amma tunda ba shi muke magana akai ba yau, a tunanina dai abinda na samu maka ya amsa maka daidai tambayar da kake bukata akan sanin kungiyar NATO da kuma kasashen da ta kunsa. Ga jerin kasashen membobin NATO din a yau suka kasance membobi a ita wannan kungiya ta NATO sune guda 31, waɗanda sun hada da Albania da Belgium da Bulgaria da Canada da Croatia da Czechia da Denmark da Estonia da ƙasar Finland da Faransa da ƙasar Jamus da ƙasar Girka da Hungary da Iceland da Italia da Latvia da Lithuania da Luxembourg da Montenegro da Netherlands da North ita Macedonia ta arewa da Norway da kasar Poland da kasar Portugal da kasar Romania da Slovakia da Slovenia da kasar Spain da Britania United Kingdom da kuma ita Amurka da Turkiya. Waɗannan su ne jerin ƙasashe 31 waɗanda za mu ce a wannan shekara da muke ciki, shekara ta 2024, suka zama su ne membobi na ita watan wannan ƙungiya ta NATO.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Adamu Baƙikwai na FCE Yola da wakilinmu a shiryar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da producer mu Julie Lazarus Gresham da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.